أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wacce muka saba gabatar da tarihin shugabannin mu sahabbai da iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato rijalun wa nisa'un haula ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan shine darasin mu na 53 kuma yau muna ranar 5 ga watan jumadul ula shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanzu daidai da 29 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 miladiya. Mun shiga ɓangaren nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam wato matayi waɗanda ke kewaye da ma'aiki alaihi salatu wassalam. Kuma mun faro ne ta cikin iyalan gidansa, mun fara da ‘ya’yan shi mata Nana Fatima, mun ji tarihinta, sannan mun ji tarihin Sayyida Zainab, sannan mun ji tarihin Sayyida Ruqayya radiyallahu anhunna. Yanzu kuma insha Allah za mu tafi zuwa kan tarihin ishi ta hudu, ita ce shugabar mu Ummu Kulsum radiyallahu ta'ala anha. Wannan shugaba ta mu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Ummu Kulsum. Mahaifinta shine shugaban annabawa da manzanni, shugaban halittun farko da na ƙarshe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahaifiyarta ita ce shugabar matayen halittu baki ɗaya sai da Khadija bintu Khuwailid radiyallahu ta'ala anha. Kuma an haife ta ne a garin Makka, wato kafin haihuwar Nana Fatima radiyallahu anha, bisa abin da ya fi rinjaye a wajen malamai. Duk da malamai da yawa suna ƙara wa juna sani game da shin wacece aka riga haihuwa tsakanin Nana Fatima da Sayyida Ummu Kulsum. To amma dai mafiya yawan malaman tarihi, musamman kamar irin su Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin littafinsa Al-Isaba ya tabbatar da cewa Nana Fatima radiyallahu anha ita ce mafi ƙanƙantar shekaru a cikin ‘ya’yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan ita Ummu Kulsum tana gaba da ita, ma'ana ta girme ta a shekaru. Kuma sai da Ummu Kulsum ta rasu ne a cikin watan Sha'ban shekara ta 9 bayan hijira. An kuma binne ta a garin Madina a cikin makabartar Buqi'ul Garqad. An binne ta wuri ɗaya da ‘yar uwarta Ruqayya radiyallahu anha. Sai da Ummu Kulsum radiyallahu anha ‘yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, kuma duk da cewa ita a rayuwarta ba ta yi hijira zuwa Habasha kamar yadda ‘yar uwarta Ruqayya ta yi ba, amma ita ma zaman da ta yi a garin Makka ta zauna ne a lokacin da rayuwa take da matuƙar wahala. Take da matuƙar wahala sosai musamman ga waɗanda suke musulmai, domin bayan da ita Sayyida Ruqayya da mijinta Sayyidina Usman suna can a garin Habasha sun yi hijira, to ita kuma Ummu Kulsum radiyallahu anha tana nan tare da mahaifinta sallallahu alaihi wasallam a nan a garin Makka lokacin da Qurayshawa suka yanke alaƙa da dukkan Banu Hashim. Ba a saya daga Banu Hashim, kuma ba a sayar musu, ba a aura daga gare su, kuma ba a aurar musu, ba a yin kowace irin hulɗa da su. Sai da aka shekara 3, to a wannan lokacin Banu Hashim sun shiga cikin wani hali na mawuyaci, wanda ba su ba kaɗai har da dukkan wani wanda ya musulunta ya shiga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sun shiga da shi cikin wannan wahalar. To sai da Ummu Kulsum radiyallahu anha tana daga waɗanda suka ɗanɗana wannan yanayi, domin kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya daga Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, akwai lokacin da sai da wahala ta kai su ga sukan jiƙa fatar raƙumi, su jiƙa ta, su niƙa ta, wannan ruwan shi suke sha saboda tsananin yunwa. Fatar raƙumi fa, za ta samu fatar raƙumi
shi sirna sa'adu dan abiwa kasdin yana fukari ne yana bawari sai ji bawarin nashi na sauka kan wani abu dubawa da zai yi sai ga shi fatar rakumi ce sai dauko wannan fatar yaje ya wanke ta sannan ya gasa ta bayan ya gasa ta ya babbake gashi gashin dake jiki to sai yaje kuma ya nike ta ka a cikin ruwa ya hada ta da ruwa ya markade ta to wannan ya rika sha ya kurbe shine abin da ya rike mar ciki tsawon wasu kwanaki Ummu Kulsum radiyallahu anha ita ma ta zauna cikin wannan yanayin wanda sai da kai ga iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwan shi na kurkusa da sauran sahabbai wato abin nan suke ci ganyen bishiya saboda tsananin wahala yar uwarta kuwa sai da Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin tana tare da mijinta Abul As ibn Rabi wanda shi kuma sannan din ba musulmi bane kuma shi dangin shi wato Banu Asadin ba sa cikin waɗanda wannan wahala ta same su dan haka ita tana cikin yanayi mai dan kyau fiye da sauran ƴan uwanta wato yanayin rayuwa ita ma sai da Ruqayya tunda sun yi hijira zuwa ƙasar Habasha ba can nan sun samu rayuwa mai daɗi fiye da wacce suke ciki a garin Makka a cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai waɗanda suka dandana wannan wahalar da yunwar to guda biyu ne kasal sai da Fadima radiyallahu anha da kuma sai da Ummu Kulsum to daidai wannan lokacin kuma da ake cikin yanayin mahaifiyar suna na Khadija radiyallahu anha tana cikin yanayi ita kuma na jinya saboda a sannan din shekarunta sun doshi kusan 60 da wani abu to bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran jama'ar musulmai an yi hijira zuwa garin Madina wato a cikin shekara ta 53 kenan a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam akai wannan hijira to bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Madina ya zauna a gidan Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari to har aka gina mishi masallacinsa bayan an gama gina masallaci kuma sai aka gina ɗakunan matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan an gina ɗakin matar shi sai tura Sayyidina Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu shi da wani sahabi yace su je su tawo mishi da iyalinsa Sayyidina Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu yaje ya tawo mishi da sai da Saratu bintu Zama a lokacin da ita ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce matar shi ta biyu tunda Nana Khadija ta rasu to sannan kuma da ƴaƴan shi guda biyu sai da Ummu Kulsum da sai da Fadima radiyallahu anha ita Ruqayya sannan tana gidan Sayyidina Usman radiyallahu anhu ita kuma Zainab a sannan an baro ta ita ma garin Makka din tana gidan mijinta Abul As ibn Rabi Sayyidina Zaidu radiyallahu anhu ya rako su zuwa garin Madina so suka tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin farin ciki da kuma lafiya domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Makka to ya baro su ne sun rabu da shi a lokacin nan su suna cikin halin tsoro da fargaba saboda tunanin abin da zai iya samun Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun ji irin yadda Quraishawa suka rika yunkuri sun shahadantar da shi bayan kuma ba su same shi ba sai sanya raƙuma 100 a matsayin kyauta ga duk wanda ya kashe shi ko kuma ya zo da labarin da za a samu a cin mishi shi yasa kaga isowar su garin Madina cewa su zo samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halin lafiya a cikin kuma hali na farin ciki to wannan dole abin ya sanya su farin ciki mai yawan gaske bayan su zauna tsawon shekara biyu a nan garin Madina ana zaune lafiya babu wani abu to daga nan kuma sai abin da ya faru na yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yakin Badar tare da sahabban shi radiyallahu anhu da kuma sai da Ruqayya yar uwar Ummu Kulsum a wannan lokacin tana cikin jinya ranar da labari ya zo cewa an samu nasara a Badar da kuma wannan ranar ce Ruqayya ta rasu Ummu Kulsum radiyallahu anha ta dandana wannan bakin cikin na rasuwar yar uwarta bayan kuma bakin cikin rasuwar mahaifiyarsu Nana Khadija radiyallahu anha wanda a wannan lokacin da ita sai da Ruqayya ta rasu Nana Khadija radiyallahu anha duka shekarar ta biyar da komawa ga Allah to dan kaga abin bakin cikin ya sake sabuntuwa kenan a zukatan su da ita da Zainab da Ummu Kulsum da kuma sai da Fadima to ana nan dai har zuwa shekara ta uku bayan hijira to wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo kawo ƙara Sayyidina Umar yana cikin hali na fushi da bacin rai ya kawo ƙarar manyan sahabban nan guda biyu Sayyidina Abubakar da Sayyidina Usman yace ya rasulullahi baka ga abin da Abubakar da Usman suka yi min ba naje na same su na gaya musu cewa ga ayata ko za su aure ta lokacin nan sai da Hafsa radiyallahu anha ta gama ta kaba daga rasuwar mijinta Kunaisu dan Huzafatu Sahami radiyallahu anhu wanda ya samu raunuka ne a yakin Uhud yayi shahada to bayan ta gama idda wato ta gama iddatul wafat kenan abu da ake cewa ta kaba da Hausa bayan ta kammala sai mahaifinta Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya samu Sayyidina Abubakar ce Abubakar ga yata Hafsa ta kammala ta kaba ko zaka aure ta Sayyidina Abubakar ko kula shi bai yi ba yayi shiru ransa ya baci sai ya zo wajen Sayyidina Usmanu yace mishi Usmanu ga yata Hafsa ta kammala iddarta ko zaka aure ta yace mu dar bakin Sayyidina Usmanu sai yace mishi ifa ba aure ne ma a gaba na bane ba ba zan yi aure ba Sayyidina Umar radiyallahu anhu wannan abin ya tada mishi hankali sai ya kawo karar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wannan sai yace mishi ka kwantar da hankalinka ya kai Umaru yana zawaji Hafsatu man huwa khairul laha min Usman wanda zawaji Usmanu man ya khairul lahu min Hafsa yace kai hakuri ya kai Umaru yarka Hafsatu za ta aure miji wanda yafi mata alkhairi fiye da Usman haka nan shi ma Usman zai aure mace wacce tafi mishi alkhairi fiye da yarka Hafsa to haka ne ko ya faru ba a jima ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo a gaya wa Sayyidina Umar cewa yana son Hafsa zai aure ta daga nan shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Hafsatu shi kuma Sayyidina Usman radiyallahu anhu yana zaune wata rana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a hali na bakin ciki da damuwa sai ya tambaye shi ya kai Usman ya na ganka a cikin wannan yanayi haka na damuwa yace ya rasulullahi ai dole in shiga hali na damuwa domin irin damuwar da ta shiga raina ta fita kowa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cike hannuna gashi nan ta rasu bayana ya kare ma'ana wai karfi na ya tafi zuciyata ta karaya turkuntar da ke tsakani na da kai ya rasulullahi shikenan ta yanki to suna cikin magana da shi da Sayyidina Usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi ya kai Usman ishiru ga mala'ika Jibril nan ya zo yana umarta ta cewa Allah ne ya turo shi yana gaya min cewa in aura maka yar uwar matarka Ummu Kulsum bisa sadaki irin na wacan da ka bayar kuma kai ma ka zauna da ita irin zaman aure wanda kai da wacan don haka Sayyidina Usman ya yi farin ciki nan take fa aka daura auren nan take aka daura auren sunan auren su ba kamar irin namu ne nan da za a daukar rana ayi menene ayi akwati ayi wane ne ayi wane duk wannan abin su ba sa yi Sayyidina Usman ya kawo sadaki ya bayar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mishi aure da ishi Ummu Kulsum kaga Sayyidina Usman radiyallahu anhu ya samu wata manqaba wato daraja mai girma wannan ita ce kusan daraja ma mafi girma daga cikin darajojin Sayyidina Usman radiyallahu anhu domin kuwa tunda duniya take ba taba samun wani mutum guda wanda ya auri ya'ya har guda biyu daga cikin ya'yan annabawa ba ba taba yi ba tarihin duniya sai akan Sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu wannan aure mai albarka an daura shi ne a cikin watan Rabiul Awwal a cikin shekara ta 6 bayan hijira Sayyida Ummu Kulsum radiyallahu anha ta auri namiji ma'abocin darajoji masu yawa shi ne fa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya albishir cewa yana daga cikin yan aljanna kamar yadda ya zo a cikin hadisin Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani lambu ne haka kewayayye da katanga sai ya umarci ni cewa in tsare mar kofar kofar lambu sai na tsaya a wajen can sai ga wani mutum ya zo yana kwankwasawa sai na je na nema mishi izini a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani yana kwankwasa kofa kuma yana so ya shigo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min kai mishi izini ya shigo kuma kai mishi albishir da aljanna ina budewa sai na ga shi Abubakar can na zaune a ila sai na ji wani ma ya sake kwankwasa kofa sai na je na nemo mishi izini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bude mishi ka ce masa ya shigo kuma kai mishi albishir cewa shi ma dan aljanna yace ina budewa sai na ga shi Umaru ji sai na zauna tsawon wani lokaci can sai ga wani shi ma ya zo yana kurkusa kofa ya kurkusa kofa haka sai yi shiru bai yi magana ba na ga sai na ji na nema mishi izini wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka mishi izini ya shigo kuma ka mishi albishir da samun aljanna tare da wata musiba da za ta same shi yace yana budewa sai na ga shi Usmanu ne Usmanu dan Affan radiyallahu anhu wannan hadisi ingantacce ne Imam Bukhari da Imam Muslim da sun rawaito shi wannan bishara ce mai girma wace ita ma ana kidaya ta a cikin manyan darajojin shi sayyidina Usmanu radiyallahu anhu kaga wannan fa duka suna daga cikin darajojin shi darajar shi ta uku kuma wata rana ana zaune akwai wata rijiya a cikin garin Madina ta wani Yahudi ana kiran rijiyar Bi'ir Rumata wato rijiyar Rumata wannan rijiya ruwanta na sayarwa ne Yahudan yana sayarwa kuma yana samun kuɗi kuma yana tsawwala wa jama'ar musulmi wata rana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yashtari bi'ir Rumata azmanu lahu aljanna yayi ce wanda ya saya mana rijiyar nan ta Rumata ni zan mishi ramanar samun aljanna wannan shi ma hadisi ne da ta ce Imam Bukhari da wannan sa sun ruwaito shi sayyidina Usmanu radiyallahu anhu sai je wajen wannan Yahudi yaje suka yi ciniki suka karance Yahudan ya ƙi sayar mishi sai dai sayar mar rabin rijiyar sai ji shikenan na yarda nawa za ka sayar mata rabin ma da ƙarfin Yahudan ya sayar mar a kan dirhami 12,000 dirhami 12,000 fa kowane dirhami daya yana misalin naira 10,000 akalla kowane dirhami daya sayyidina Usmanu sai shi to ya ba wa jama'ar musulmai baki daya su amfani da wannan rijiya tigana sai suka yaji ne da wannan Yahudi cewa wannan rijiya za ta zama yau mallakar Usman gobe mallakar Yahudi yau mallakar Usman gobe mallakar Yahudi da shi kenan jama'ar musulmi sai suka rike wata dabara duk ranar da ya kasance tana karkashin sayyidina Usmanu kowa sai ya zo ya ɗibi ruwan kwana biyu za ka ɗibi na yau da gobe kenan Yahudi sai ya ga washe gari ranar da rijiya ta zama tasa ya zama babu ciniki saboda mutane sun riga sun ɗibi ruwa na kwana biyu ƙarshe dai sai ya kira sayyidina Usmanu ya ce ka lalata mu rijiyata da na samun kuɗi a tsanakin ni kaɗai yanzu ka shigo ciki al'amari ya ɓaci da haka kawai ka ƙarasa biya na kuɗi rijiya ta zama taka baki ɗaya suka sake sabon ciniki da ƙyar dai Yahudan ya sake sayar mar sauran rabin akan dirhami 8,000 ya kawo dirhami 8,000 ya bashi bana fari ja shi kwaya daya to kaga anan ma sayyidina Usmanu radiyallahu anhu ya samu ramanar samun aljanna to ana nan kuma sai a shekarar za a je yakin Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza jaishar usra falahu aljanna duk wanda ya taimaka wajen yin damara ga wannan runduna ta jeshin usra to shi ma ya samu aljanna sayyidina Usmanu radiyallahu anhu nan ma shine ya ba wa mafiya yawan sojojin wannan rundunar a guzurin tafiya yaki ya sayo raƙuma ya bayar ya ba da raƙuma sun kai wajen guda 6,000 sannan ga dawakai kuma da yawa sannan kuma ga kuɗi ya kawo kuɗin da ya kawo saboda yawansu an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kwana yayi yana taɓa su yana mar addu'a yana cewa Allahumma ighfir li Usman Allahumma ighfir li Usman yana cewa Allah gafarta wa Usman Allah gafarta wa Usman da gari ya waye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma barra Usman ma amila ba'da yau daga yau har Usman ya bar duniya ko me ya aikata ba zai fitar da shi ba a duk ko me ya aikata ba zai hana shi samun aljanna ba kaga wannan kaɗan kenan daga cikin irin darajojin sayyidina Usmanu mafifici a cikin dukkan darajojin shi shine cewa ya auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu wannan yasa ake ce mishi zunnuraini wato ma abocin hasaki guda biyu saboda ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai hasaki ne yana nan suna zaman tare da wannan shugaba tamu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai shekara ta 6 bayan hijira ta yi a shekara ta 6 a cikin watan Zulqa'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tare da sahabban shi yana kan wannan raƙuman nan tashi mai suna Qaswa'u da shi da sahabbai wajen mutum 400 suka nufi garin Makka domin su je su yi umra a lokacin nan babu wasu makamai na yaƙi tare da su sun fito ne kawai domin zuwa su yi umra amma suna zuwa wani waje da ake kira shi Hudaybiya a nan wajen ne Qurayshawa suka tsare su suka hana su shiga garin suka hana su shiga garin Makka a sai da aka zauna aka yi wata yarjejeniya ta musamman to a lokacin kafin a yi yarjejeniyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura sayyidina Usmanu ya shiga garin Makka domin ya je ya gaya musu ya gaya wa shugabannin garin cewa ba yaƙi muka zo ba mun zo ne domin mu yi umra kuma mun tawo tare da abin yankanmu da komai namu ba mun zo ne don mu yaƙe ku ba to a wannan zuwan da sayyidina Usmanu ya yi sai ya daɗe ana sa rai zai dawo daga nan zuwa lokaci kaza sai zama bai dawo ba saboda su mutanen Makka ne suka zaunar da shi suka ce ya tsaya tukunna ya jira har sai sun yi shawara to kafin su yi shawaran ne sai zama an samu tsawon lokaci to a nan ne kuma sai labari ya fara yaɗuwa a can sansanin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa watakila fa kafiran nan ko sun kashe sayyidina Usmanu ne labari ne ya yaɗu sosai ya yi ƙarfi har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira dukkan sahabban mutum 400 ko 500 suka zo ya ce to su yi mishi mubaya'a bisa cewa idan Usmanu bai fito ba za a shiga garin nan duk abin da za a yi sai dai a yi ko a mutu ko a yi rai da suka zo suka yi wannan mubaya'ar waje idan kira bai'atul ridwan mubaya'a ce ta musamman wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kuma Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa asabahum fatahan qariba mubaya'a ce wacce ba a taba yin irinta ba tun da ake a duniya duka wayannan sahabbai mutum 400 kowa ya zo ya yi chaffa da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko daya hannun nasa ya dora akan hannun shi na dama sai ya ce hadha li Usmana yace wannan nayi ne domin Usman innahu zahaba fi hajati Allahi wa hajati rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace domin shi Usmanu ya tafi ne domin sauki wani umarni na Allah da kuma umarnin manzon shi sallallahu alaihi wasallam to fuqaha ussahaba sahabbai masu fahimta to tun daga nan suka fahimci cewa lallai Usmanu yana nan da ran shi tun daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa mubaya'a a madadin shi domin da ya riga ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai mishi haka ba to matar shi sai da Ummu Kulsum radiyallahu anha wannan labari da aka fara bazawa cewa mijinta ya rasu ya tada mata hankali kwarai da gaske abin ya tada mata hankali to amma dole ba mu yadda za ta yi haka nan dai ta zauna kuma can sai ga sirrin Usmanu radiyallahu anhu ya shigo haka nan a wannan ranar bayan sirrin Usmanu ya fito din Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci sahabbai radiyallahu alaihim cewa su yi tahalluli ma'ana su warware umran su wasu daga cikin su kuma sun riga sun kwalla fare akan sai sun shiga garin Makka tunda Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi atadkhuluna al-masjid al-harama in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takafu cewa Allah ya mishi alƙawari za ku shiga wannan gari na Makka kuna masu aski da saisai ma'ana za ku jiki aikin umra kenan cikin aminci to sai suka ga cewa ai wannan shekarar ne da haka suka matsa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba su umarnin su tahalluli ga wasu daga cikin su sun matsa su akan sai sun shiga cikin umrar to sai ya shigo tantin da aka kafa mishi sallallahu alaihi wasallam yana cikin damuwa matar shi Ummu Salama radiyallahu anha sai ta ji shi yana cewa mutane za su hallaka suna kokarin saba wa umarnin Annabi za su hallaka to sai da Ummu Salama sai ta tambaye shi sallallahu alaihi wasallam sai ya bata labari sai ce to ai ya rasulullahi abinda za a yi ka je a gabansu su ganka ka soke taguwar ka ma'ana ka soke abin yankanka sannan su ganka ka yi aski in ka yi wannan to su ma za su yi shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito ya zo ya sa aka soke abin yankan shi ya soke raƙuman da ya taho da su sannan shikenan kuma sai ya aski a gabansu suna kallo to daga nan shikenan fa sai aka rige-rige kowa yana sun cewa abin yankan shi suna kuma cewa wanzami ni za ka yi wa in kai gama wa wannan ni za ka yi wa ana ta rububin yin aski saboda ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi daga nan shi ne suka sauke umrarsu suka juya suka koma gida to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an kammala aski din nan sai daga hannu yana addu'a yana cewa rahimallahul muhalliqin rahimallahul muhalliqin Allah ya ji kan waɗanda suka yi tankwal waɗanda suke asuga aski gashin su baki daya to majinta sayyidina Usman radiyallahu anhu shi kuma yana daga cikin al-muqassirun waɗanda su kuma sai sai suka yi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa har sau biyu ya ce rahimallahu al-muhalliqin Allah ya ji kan waɗanda suka yi kwalkwabo to sahabbai da ke kusa da shi suna cewa wal muqassirina ya rasulullah yace ya rasulullah a hada hada waɗanda suka yi sai 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 a karo na Abu Sa'id sai ya ce wal muqassirin ya hada hada waɗanda suka yi sai sai din daga nan ne kuma sai ta ji wato hankalinta ya kwanta saboda mijinta sayyidina Usman ya rubuci waɗanda suka yi sai sai ana nan har zuwa shekara ta 8 bayan hijira a lokacin nan nasara mai girma ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon wancan sulhun da aka yi na Hudaybiya wanda mafiya yawan sahabban shi radhiyallahu alaihim wato abin ya musu zafi amincewar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi game da wannan sulhun na Hudaybiya sahabbai radhiyallahu alaihim da yawa ba su ji daɗi ba saboda sulhun kusan kamar an fifita bangaren Qurayshawa ne a cikin sulhun amma dai haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk an yarda saboda farko ne da aka zo za a rubuta takardar sulhu yarjejeniyar sayyidina Ali ne mai rubuta sai ya rubuta haza ma salaha muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraish wannan shine sulhun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da quraishawa wani mu quraishi da yaga an rubuta rasulullahi sai ya ce su ba su yadda ba sai dai agogi nan sai sai dai agogi rasulullahi a rubuta muhammad ibn abdullah Mazala sallallahu alaihi wasallam sai ce sayyidina Ali goge wajen yace a ya rasulullahi hannuna ba zai iya goge rasulullahi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ni a nuna min daidai wajen aka nuna mishi daidai wajen sai ya sa alƙalami ya dangwali tawada ya soke wajen to wannan an ce shine rubutun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana a duniya ya rike alƙalami da ya zana wani abu to wannan shine kadai tunda yake sallallahu alaihi wasallam amma ko alifi bai taba rubutawa ba kuma ya fi kowanne malami ilimi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin matakan wannan sulhun cewa daga yau duk wanda ya baro garinmu na makka ya tawo wurin ka madina to ka dawo mana da shi amma duk wanda ya gaji da addininka ya baro garinka na madina ya dawo wajenmu ba za mu dawo maka da shi ba ya ce ya yarda sallallahu alaihi wasallam yace ya yarda suka ce to daga yau babu yaki tsakanin mu da kai tsawon shekara 10 yace na yarda sannan suka ƙara da cewa duk wata kabila da ta yarda tana tare da kai ta shigo cikin alƙawarinka to za a dauke ta a matsayin cewa ita ma bangare ne naka yace na yarda haka nan duk sauran kabilun larabawa wacce ta zata shiga cikin yarjejeniyar Quraishi za a dauke ta a matsayin cewa ita ma bangaren mu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce min yarda to su sahabbai radhiyallahu anhum abin da ya musu zafi cewa wai duk wanda ya hijira imanin sa yasa ya baro garin Makka ya tawo garin Madina sai dai a mai da shi ko yana so ko baya so ya mai da shi garin Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce iya yarda to wannan din abin da su ba su gane ba a wannan lokaci shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi firasa da ta wuce ta sauran halittu ba ma iya mutane kaɗai ba Allah ya bashi hangen abin da sauran mutane ba su hanga kaga duk wanda ya riga yi imani har ya tawo garin Madina to ko an mai da shi garin Makka ko an mai da shi garin Makka wannan ba zai sa ya bar imaninsa ba zai bar hanyar imanin ba inda imanin har ya sa ya baro Makka ya dawo Madina to ko an sake mai da shi Makka duk takura da za su mar ba zai bar imanin ba eh sannan kuma duk wanda ya riga ya baro Madina ya kafarta ya koma cikin kafirci ya koma Makka to wannan dama ba ma bukatar shi a Madina dama naku ne yaje shi can dama ba ma bukatar shi ba sai kun dawo mana da shi ba. Ƙarshi kenan. A'a. Shi kenan wannan dalilin sai ya ba da dama su Quraishawan ƴan kasuwa su suna iya zuwa garin Madina a yanzu tunda an yi sulhu. Mutanen Madina ma sabai suna iya zuwa garin Makka su je su yi kasuwanci, je su yi zumunci, su yi wasu abubuwa da yawa wanda da kusan shekara goma ba a yi saboda ana yaƙi. To bisa wannan dalilin sai ya zama idan mutuminsu wanda da Quraishi ne ya baro Makka ya tawo Madina ta dalilin musulunci, to idan ya je garin Makka ya je zumunci ko kasuwanci sai su ganshi ya yi fes ya canza, ya zuga rayuwar shi gaba ɗaya ta canza ya zama kamar ba shi ba. Wanda suka san shi da irin wauta tasu ta jahiliya da sauran abubuwa dai nasu na jahiliya da dubun kai, sai su ga yanzu ya zama malami ƙwararre mai tsafta, mai hankali, mai hangen nesa, yana magana cikin hikima, yana tafiya cikin hikima, yana rayuwa cikin gaskiya da rukun alƙawari da rukun amana. Yanzu ga rayuwar shi gaba ɗaya ta canza. Idan sun shigo garin Madina su ma wani dalili ya kawo su garin Madina, sai su ga gari gashi nan tsaftataccen gari, mutane a tsaftace, gidaje a tsaftace, abinci su tsaftatacce, babu kiɗa, babu sharholiya, babu karuwai, babu mutanen banza a gari, sai abin ya ƙara ƙayatar da su. Ga bisa wannan dalilin bayan an yi sulhun nan da shekara ɗaya ko biyu kawai sai ga ƙabilu malam suka riƙa shigowa addinin musulunci, sai addini ya riƙa ƙaruwa, addini ya riƙa ƙaruwa addinin musulunci. Su kuma can Quraishawa sai gashi sun warware alƙawari saboda akwai wasu ƙabilu guda biyu da Banu Bakrin da Banu Kuza'a, da Bakaru da Kuza'a, to ainihin su dama tun kafin zuwan musulunci suna gaba da juna kusan kamar yadda Ausu da Khazraj suke yi a garin Madina. Su kuma wannan ƙabilu ne daga cikin Quraishawa da Bakaru da Kuza'a suna gaba da juna. To dalilin zuwan musulunci sai suka daina. Dalilin zuwan musulunci sai suka daina saboda mai, saboda sun taru gaba ɗaya cikin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa. Sai suka daina wannan gaba da suke da juna saboda a taru a haɗa ƙarfi waje ɗaya a cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi. Lokacin da aka yi wannan alƙawari su Banu Kuza'a ainihin su dama suna da wani tsohon alƙawari tsakaninsu da Banu Hashim. Saboda shi Hashim ɗin wato ya taɓa ƙulla ƙawanci tsakanin shi da su. Saboda haka ta dalilin wannan alƙawari tsoho sai suka dunƙule suka marawa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya. Ma'ana sai suka shiga cikin yarjejeniyar Annabi alaihi salatu wassalam. Su kuma Bakaru sai suka shiga cikin yarjejeniyar Quraishawa. To ana nan wata rana Bakaru sai suka kai wa Kuza'a hari da daddare. Kuma Quraishawa ne suka ba su makamai suka kai musu hari. Suka yi musu ta'annuci mai yawa. To har dai daga ƙarshe su Bakaru ɗin nan abin da suka yi ɗin bai musu daɗi ba, su ma Quraishawa abin ya tada musu hankali. Sun san sun warware alƙawari kuma sun san yanzu Annabi alaihi salatu wassalam ƙarfin shi ya fi na da, ƙarfin jama'a shi ma ta fi na da. Don haka hankalinsu ya tashi. Su kuma Kuza'a sai suka yi maza suka tura wasu jakadu daga gare su je garin Madina su gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru. Sai da suka gaya wa Annabi alaihi salatu wassalam cewa an warware alƙawari kuma an musu abin da bai daɗi ba, an karkashe musu jama'a. Su kuma can Quraishawa saboda sun san abin da suka yi din bai daɗi ba, don haka sai suka turo shugabansu na ayarin fatauci shine Abu Sufyan dan Harbu. Suka turo shi cewa ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dama su riƙe shi ya nemi a tsawaita wannan alƙawari, a ƙarawa alƙawarin nan danko. To ai a nan ya gane kuransa, domin da ya shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita, sai zai zauna kan shimfiɗa a cikin ɗakin ishi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana auren ishi Ramlatu Ummu Habiba. Sai zai zauna kan shimfiɗar sai ta janye shimfiɗar ya daɓu a ƙasa, sai ce yake ƴata kin ban mamaki shin wannan shimfiɗar ta fi ni daraja ne, daraja ta ce bata kai in zauna kan shimfiɗar ba, ko kuwa dai daraja ta ce ta wuce in zauna kan shimfiɗar shi zaki ka jinyi. Sai ta ce mishi ai kai mushriki ne, kai najisa ne, kuma wannan shimfiɗar ta manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam. sai ki ce laqad asabaki ba'di sharrun azim yace ai ashe wani sharri mai girma ya same ki tun bayan haduwar mu da ke kura sanan yana mushriki bai riga ya musulunta ba to da yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi zancen sa ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon shi bai ce mar komai ba yarsa yadda zai yi sai ya fita ya tabo wajen sayyidina Abubakar da ya tabo wajen sayyidina Abubakar shi ma sayyidina Abubakar bai ce mar komai ba yayi zancen sa yayi zancen sa yace Abubakar ka tuna zumunci ka tuna zumunta kaza 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 ka nema mana alfarma wurin annabi alaihi salatu wasallam a karawa alƙawarin nan danko kaza 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 sayyidina Abubakar bai kula shi ba ya dawo wurin sayyidina Usman wanda dama dan uwan shi ne na jini shi ma sayyidina Usman bai kula shi ba sai ya koma ta wurin sayyidina Ali sayyidina Ali ne ma ya dan yi marzance mai dan dama dama ma amma shi ma dai ba wata dai kofa ya bashi ba shi ne ma wanda har ma ya dan kula shi ma Abu Sufyan da ya rufe da shi to karshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya kayan yaki yau masu tabai a shirya a fita sun saba su Qurayshawa duk sun za su yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a su kakan ninka ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ninki biyu wani lokacin ninki uku wani lokacin fiye da haka kaga a ranar Badar sojojin Quraysh sun kai mutum 1000 sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum 313 a ranar yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutum 1000 kafin a karasa wurin sai munafikai mutum 350 suka janye sai koma gida aka bar shi da mutum 650 sun wacan Quraysh sun tawo da mutum 300 aka akai wannan yaki ranar yakin Uhud a ranar yakin Ghazwatul Ahzab Quraysh sun tawo da wajen mutum 10,000 da su da sauran kabilun da ke mara musu baya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da shi da jama'a su dukkan su ba su mutum 500 ba to wannan karan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda musulunci ya fara karfi sai ga shi ya tawo da mutum 10,000 ya tawo da mutum 10,000 a wani ranar in cewa yayi baya so ko kwaro a bar shi da rai a cikin garin Makka babu wanda zai fita ko kwaro kuma ba wanda zai fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawo da wannan mutum 10,000 aka shigo garin Makka cikin nasara mala cikin nasara aka yi wa Makka shigar da tun da duniya take tun daga farkon ta har ƙarshen duniya ba za a sake shiga irin wannan garin Makka ba ya shiga da shiri irin na yaƙi ƙabilu daban-daban a ranar manya-manyan mujirman nan manya-manyan mushrikai gaba ɗayan sai ga su an tara su a gaban shi in cewa ya yi kowanne a daddatsa shi ma haka sabai za su amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yafe musu sai je kuna yafe muku a lokacin aka ta shiga musulunci a cikin kwana 2 or 3 sai ga shi sama da mutum 2000 sun musulunta matansu da mazansu to sai da Ummu Kulsum yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita aka shiga garin Makka a wannan ranar ta ga wannan abin da ya faru na farin ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita ne daga garin Makka a lokacin nan sun kore shi da shi da sahabban shi ana neman shi ma za a kashe shi aka yi wani daga shi sai na Abubakar amma yau gashi ya dawo kuma da mutum 10,000 kuma Allah ya bashi masana akan duk waɗannan mushrikan duk abokan gaban yau ga suna a gaban shi in zama talakawan shi sai yadda ya ga dama ya yi da su to wannan shine abin da ya faru ranar fato Makka sai da Ummu Kulsum radiyallahu anha ta rayu tare da wannan miji nata mai girma sai na Usman dan Affan amma bata haihu da shi ba ta zauna tare da shi kusan shekara 6 or 7 to a cikin watan Sha'ban na shekara ta 9 bayan hijira a wannan watan ne sai da Ummu Kulsum Allah ya karbi kwananta kuma babbar sahabiyar nan dai mai ilimi Ummu Adiya yar ce wata tawanke ta da ita da wasu mataye daga cikin matayen garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mata sallah da kanshi sannan kuma aka kai ta bakin kabarinta aka binne ta dab da yar uwarta Ruqayya Allah subhanahu wataala dama haka yake sha'aninsa an haife su a gida daya uwa daya uba daya sun rayu tare a gida daya sannan kuma sun auri miji daya Ruqayyah ta fara auren shi bayan ta rasu aka bashi Ummu Kulsum ita ma gashi ta rasu kuma gashi yanzu kabarin su ma daya mijin su daya baban mahaifin su daya mahaifiyar su daya mijin su daya kuma gashi yanzu kabarin su ma daya Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yana bada labari yace hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauni a gefen kabarin Ummu Kulsum a lokacin nan idanuwan shi suna zubda hawaye alaihi salatu wassalam to lokacin za sa ta cikin kabarin da sai yake tambayar sahabbai a cikin ku akwai mutumin da bai kusanci iyalin shi ba a daren da ya gabata to kowa yayi shiru sai Sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu yace ni ne ya ma'aikin Allah shi na Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sauka cikin kabarin in sauka cikin kabarin aka mika mishi ita ya sanya ta cikin kabarin ta radiyallahu anhu wannan ita ce Ummu Kulsum yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin wata ruwaya da dai ruwayar an ce hadisin yana da rauni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya wa Sayyidina Usman cewa da wata ta ukun da mun kara maka daga nan sai tarihin mahaifiyar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita da Khadija bintu Khuwaylid sunanta ita ce Khadijatu yar Khuwaylid idan Allah ya tabbata gare ta mahaifinta shine Khuwaylid dan Asadu dan Abdul Uzza kuma an haife ta ne a shekara ta 556 wato shekara ta 68 kenan kafin hijirar Annabi alaihi salatu wassalam sunan mahaifiyarta Fatimatu bintu Za'ida ita ce mahaifiyar Sayyida Khadija ana mata laƙabi tun a zamanin jahiliya ana ce mata Khadijatu Tahira saboda tsarkin jikinta da tsarkin halayenta sannan ana mata alkunya da Ummu Hind saboda ɗanta mai suna Hindu kasan Hindu suna ne wanda ana iya sawa namiji ana iya sawa mace ɗanta ne wanda ta haife shi da mijinta mai suna Abu Hala ta kasance ita Nana Khadija radhiyallahu anha yar kasuwa ce tun kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma bayan ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta koma ta zama matar aure kadai ta daina kasuwanci mijinta ko shine shugaban mutanen farko da na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu ne a cikin watan Ramadan shekara ta 10 bayan aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar da ake kira Amul Huzni a lokacin nan Nana Khadija tana da shekara 65 a duniya an binne ta ne a garin Makka al-Mukarrama a wata makabarta da ake kiranta Al-Hajun sunan wani dutse ne wanda yake can saman garin Makka kuma nan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa tutar shi a lokacin da ya ci garin Makka da yaki wannan baiwar Allah mai daraja ita ce farko a cikin ummatul mu'minin wato iyayen mu'mini matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita ce mutar shi ta farko kuma bai auri wata mace ba sai bayan ta rasu kuma tana daga cikin wato mata yanda tun da duniya take ba taba ganin mata irin su ba wajen daraja ita ce farko wacce ta fara ba da gaskiya da Annabi alaihi salatu wassalam gaba ɗaya man haɗi ba kawai a bangaren mata ba a'a in hada matan da mazan ma gaba ɗaya to ita ce farko wacce ta fara shiga musulunci ita ce wacce tun kafin annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana mata laƙabi da cewa ita ce shugabar matayen Quraishawa ma baki ɗaya to bayan kuwa ta zama matar Annabi alaihi salatu wassalam sai ta zamto shugabar dukkan matayen halittu babu kuwa wata wacce ta taɓa samun irin wannan laƙabin sai Nana Maryamu ƴar Imrana mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam sai kuma sai da Asiyatu matar Fir'auna Asiyatu bintu Muzahir daga nan kuma sai ƴar Nana Khadija din wato sai da Fatima radiyallahu anha wacce ita kuma darajarta ta zarce su baki ɗayan su kana cewa ita tsoka ce daga jikin Annabi alaihi salatu wassalam Allah yana faɗa cikin darajar sai da Maryam yana cewa wa in qalatul mala'ikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki astafaki ala nisa'il alamin ambaci yayin da mala'iku suka ce ya ke Maryam Allah ya zabe ki kuma ya tsarkake ki kuma ya zabe ki a saman dukkan matayen halittu baki daya malaman tafsiri suka ce ana nufin matayen halittu na zamanin ta amma ba duk gaba ɗaya ba amma ita Asiyatu hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta zama misali ga mu'minai masu gaskiya cikin imaninsu. Da Allah yake cewa wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'atu fir'auna idh qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini min al-qawmi adh-dhalimin. Ga addu'ar dai tana cewa ya Allah ka gina min wani gida a wajenka a cikin aljanna kuma ka tsiratar da ni daga fir'auna da wannan mummunan aikin nasu na shirka kuma ka tsiratar da ni daga sharrin mutane azzalimi. Ta yi wannan addu'a ne kafin ta rasu, sai ga shi Allah ya gina mata gidan daga kunfa ya kunu. Kafin ta bar duniya sai da aka nuna mata gidan nata na aljanna. Tana cikin kallon wannan gidan, shi ma fir'auna yana gana mata azaba, da haka har aka karbe ranta, ba ta ji wannan zafin fitar rai da sauran abubuwa ba, saboda tana kallon gidanta na aljanna. Ya zo a cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa afdalu sa'i ahli aljanna Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Maryamu ibnatu Imran wa Asiyatu bintu Mazahim zawjatu Fir'aun. Yace mafibitan matayen ‘yan aljanna su ne Khadijatu ‘yar Khuwailid da Fa’imatu ‘yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Maryamu ‘yar Imrana da kuma Asiyatu bintu Mazahim matar Fir’auna. Hadisi ne ingantacce, Imam Ahmad ɗan Hanbali ya ruwaito shi, Ibn Hibban ma ya ruwaito shi a cikin sahihinsa, Abu Ya’la ya ruwaito shi, sannan kuma malaman hadisi sun tabbatar cewa wannan ingantacce ne. Wannan shugaba mai daraja Khadijatu bintu Khuwailid, wanda mahaifinta sunan shi Khuwailid ɗan Asadu ɗan Abdul-Uzza. Abdul-Uzza ɗin nan ɗan uwan Abdul-Manafi ne, Abdul-Manafi kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato nasabar sayyida Khadija tana haɗuwa da nasabar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kakansu na hudu shine Qusayy, domin da Abdul-Uzza da Abdul-Manaf dukkanin su ‘ya’yan Qusayy ne. Mahaifiyarta kuma sunanta Fatimatu bintu Za'ida. Fatimatu bintu Za'ida ɗin nan mahaifiyarta ita ce Halatu ‘yar Abdul-Manaf, kaka na uku na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita sayyida Khadija wato gaba da baya dai jikar Qusayy ce, da aka ga da ita da Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ‘yan uwan juna ne. Mahaifinta Khuwailid ya kasance mutum ne mai lafiyar zuciya, kuma mutum ne mawadaci sosai, kuma mutum ne mai girman daraja sosai a garin Makka, sannan kuma mutum ne wanda ya lazimci kyawawan halaye, mafitan halaye a wannan lokacin da wauta da miyagun halaye suka zama ruwan dare. Kuma mutum ne wanda aka san shi sosai wajen juriya da kuma haƙuri da gaskiya, haka nan mutum ne mai amana da kuma cika alƙawari. Haƙiƙa na naka Khadija radiyallahu anha ta gaji wa irin waɗannan halaye manya daga wajen mahaifinta Khuwailid, ta gaji kuma kyawun fuska da kyawun halaye daga gare shi. Sai ta isa aure, sai mahaifinta ya aure da ita ga wani mutum da ake kiran shi Abu Hala An-Nabbash ibn Zurara At-Tamimi. Ita haifa mishi ‘ya’ya guda biyu maza, da Hindu da kuma Hala, dukkanin su mazaje ne. Waɗannan sunaye duka suna daga cikin kamar sunayen mata, amma sai dai su Larabawa sukan sanya maza sunayen mata a wasu lokutan. To auren bai daɗe ba sosai, sai wannan mijina ta yi rasu, ya bata tare da waɗannan ‘ya’ya guda biyu da kuma dukiya mai yawa. To bayan nan sai ta auri wani miji da ake kiran shi Atiku ɗan A'izu al-Makhzumi, shi ma sai ta haifa mishi wata ‘ya mace guda ɗaya. Daga baya shi ma sai ya rasu, sai aka yi irin abin da masu karin magana suke cewa mai waje ya zo mai tabarma ya naɗe. Daga nan sai shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, a lokacin yana da shekara 25, ita kuma tana da shekara 40. Sai ta haifa mishi Nana Fadima da Zainab da Ruqayyah da Ummu Kulsum, sannan kuma ta haifa mishi ‘ya’ya maza guda biyu, akwai Al-Qasim, akwai kuma Abdullahi Tahir, wanda shi ne wasu suke kiran shi At-Tayyib radiyallahu anha wa arbaha. A cikin ‘ya’yan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda bakwai, to guda shida daga ciki duka ita ta haifa, duk sauran matayen shi babu wacce ta haihu. Maryatul Kibtiyya ma sadaka ce, amma matayen nan nashi guda tara waɗanda ya zauna da su lokaci guda, dukkanin su ba wacce ta haihu. Tana da Khadija radiyallahu anha, tana da darajoji masu yawa. Na farko dai tana daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun samu cikar halaye ko kuma cikar daraja a wajen Ubangiji. Mata kasance ita mace ce mai hankali kuma madaukakiya, kuma yana daga ma sirrin aurenta da Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta zamto mai kwantar mishi da hankali kuma mataimakiya gare shi game da wannan babban lamari da zai kasance gare shi na annabci. Domin ko kai yanzu ka suranta a zuciyarka inda a ce budurwa ya aura yar shekara 10, kamar yadda sai aure a sannan din yar shekara 10 ko yar shekara 13 ko yar 15 ya aura, ya aure ta ba ba kamar shekara 10 ba ko shekara 15, shi ke nan ranan kawai sai ta gan shi ya shigo, tana yar shekara kamar 30 a duniya, ya daga mijinta ya shigo a cikin yanayi wanda ba ta saba ganin shi ba. Jikin shi yana bari, yana cikin zazzabi mai zafi, a tsorace a firgice, yana cewa ki lullube ni, ki lullube ni. Kasan sannan ita ma sai ta fi shi ma shiga halin tsoronsa. Amma ita na Khadija radhiyallahu anha ya aure ta a lokacin da tana da shekara 40. Amma saboda kyawun hali da kyawun kira da Allah subhanahu wataala ya mata, sai gashi kuma duk waɗannan ƴaƴan ita ta haifo su. Kuma ta fara haihuwar ma a lokacin ta sai da shekarun sun kai 45. Lokacin ta fara haihuwa da shi sallallahu alaihi wasallam. To kaga lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara aiko shi a matsayin annabi, a sannan Nana Khadija radhiyallahu anha tana da shekara 55. To lokacin da ya zo mata a irin wannan yanayin, kaga sai ta fara kwantar mishi da hankali, ta ce mishi ka kwantar da hankalinka, Allah ba zai wulakanta ka ba, domin innaka latasilur rahim, kai kana sadar da zumunci, wata ƙarar zaif, wato kana yin garar baki, kana yi wa bako goma ta arziki, wato inu ala nawa ibu dahar, sannan kuma kana taimakawa idan wata musiba ta samu wani, kana kwantar mishi da hankali kuma kana sadar da zumunci, kana kaza kana kaza, Allah ba zai wulakanta ka ba, wallahi la yukhzika Allahu abada, tana rantsuwa tana cewa wallahi Allah ba zai tabar da kai ba har abada. Sai daga ta kwantar mishi da hankali sosai, sannan zai tabbata ta tafi wajen babbanta dan uwan babanta, ana ce mishi Warqatu bin Nawfal, ta ce mishi ga abin da ya samu mijina. So shi kuma Warqatu yana da sanin cewa dama Annabi sallallahu alaihi wasallam lallai akwai halaye na annabta tare da shi, sai ce mata to yanzu abin da zaki yi shine idan kin je ki kwabe rufin kanki a gaban shi, sai ki tambaye shi yana ganin abin da yake gani, in ce miki eh yana gani to tabbas shedani ya gani, amma idan ya ce miki a yanzu ya daina ganin shi dan kika sake mayarwa da rufin kanki, zai ce miki ya ci gaba da ganin shi to tabbas mala'ika ne, kuma su mala'iku ba su kallon tsare shi, shi kuma rufin sumar kan mace wato gashin kan mace tsare shi, to da kan dai mala'ika yake gani to da kin bude kanki mala'ikan zai bar wuri zai daina ganin shi, idan kuma shedani yake gani su shedani dama suna son ganin tsare shi, in kin rufe kan in kin bude kan naki ma zai ci gaba da ganin shi. Da ta zo kuwa ta bude kanta sai ta tambaye shi kana ganin sa, yanzu zai ce a ba na gani, to daga nan sai ta yi farin ciki, abinda take ji na tsoro a cikin zuciyarta sai ta ji ya sauka, to daga sai ta kama hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi zuwa gidan Warqatu bin Nawfal. Kana wacin ne Warqatu sai yake ci sai yake mishi albashir cewa hakika lalle wannan abin da kake gani na Musu ne, wato mala'ikan sirri ne wanda shi ke zuwa wurin Annabi Musa alayhi salam, shi ne kai ma ya zo maka, hakika kai ne annabin wannan al'umma, yace idama ina da ƙarfina ina nan da raina da ƙarfina da lafiyata a lokacin da mutanen garin nan za su takura maka su matsa maka har su kore ka su fidda kai daga garin nan. Annabi alayhi salatu wasallam yace to yanzu mutanen garin nan har za su fidda ni, yace ai babu wanda zai zo wa mutanen shi da irin abin da zaka zo wa mutanen garin nan, face sai mutanen shi sun tsane shi sun kore shi. To Warqatu bin Nawfal radiyallahu anhu bai dade ba sosai sai ya rasu, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir da cewa Warqatu a ran alkiyama za a tashe shi mumini, kuma za a tashe shi a matsayin al'umma guda. Warqatu radiyallahu anhu za a tashe shi a matsayin al'umma guda shi kansa. To kaga wannan kwantar da hankalin da Annabi alaihi salatu wasallam ya samu daga gare ta saboda cikar hankalinta ne da kuma yawancin shekarunta, da a ce yarinya ce karama ya aura to ba za a samu wannan din ba. To kaga wannan kadan kenan daga cikin fa'idar aurenta din ita. a wannan lokacin. Sannan kuma wannan zamanin na Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa yana matuƙar buƙatar taimako. Saboda za a shiga yanayi na da'awa wato kira zuwa ga hanyar Allah. A wannan lokacin samun lokacin da za a je a nemo abinci wa za a ba wa iyali da sauransu abu ne wanda zai zama ya wahala sosai saboda nauyin annabci da manzanci. Sai na Khadija radiyallahu anha kasancewa tana da dukiya dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ubangiji ya aiko shi a matsayin annabi mursali sai ya ci gaba da kira ga Allah. Ba shi da damuwa game da abin da ya shafi iyali ya san cewa akwai abin da zai ishe su. Dama tana da dukiya ita. Sai ta sallama da dukiyarta daga Annabi alaihi salatu wassalam. Wala ta zama ba shi da wata damuwa game da abin da ya shafi ɗaukar nauyin iyali dama wannan akwai shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe mata alƙawari shi kuma har bayan rasuwarta babu wata mace daga cikin matayensa wacce ƙimata abin shi ta kai kamar na Khadija radhiyallahu anha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana yin yabo gare ta kuma yana bibita ta akan dukkan sauran uwayen mu'minai wato matayen shi sallallahu alaihi wasallam yana kaiwa matuƙa wajen girmama ta. A sai da ya kai ga Nana Aisha radhiyallahu anha tana cewa ma girtu min imra'atin ما جبت من خديجة رضي الله عنها من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها نشي والله كيشن دنكي نانا خديجة يا زرشي كيشن دنكي نصور ماتا يا نبا عليه الصلاة والسلام نور إني يند كل يكي أمبتنت ينا يبنت وترانا نانا عايش رشي سينشي مشي يا رسول الله خديجة نان كانت أمبتنت كانت أمبتنت وهو عشيفا كون عشيفا الله يا باك وسو ونان سكا فيتا Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi har yanzu Allah bai bani wata take ta ba. Ita da daraja kaza tana da daraja kaza tana da daraja kaza. Ya rika kawowa darajojinta. Yace kuma sannan Allah ya bani ƴaƴa ta dalilinta. Sannan Aisha sai ta jiro. Tace da yawa zaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanka akuya ko tinkiya. Sai ya sa a rarraba naman akai kawayen na Khadija. Sannan Aisha ce wani lokacin muna zaune kawai sai mu ga wata tsohuwa ta shigo gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙi saboda girmamawa gare ta. Ya bata guri ta zauna. Ya girmama ta sosai ya mata kyaututtuka. Sai ya ce mana ai ƙawar Nana Khadija ce. Ta kasance tana shigowa gidan wajen Nana Khadija. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya ji muryar Halatu bintu Khuwailid ƙanwar Nana Khadija mahaifiyar Abul As ibn Rabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji muryar ta sai ya ce Allahumma halatu bintu Khuwailid. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe girmama mata ya mata kyaututtuka sannan ya sallame ta.